أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi da amincewar shi da kadartawar sa ya hada ma wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda dake wannan unguwa ta gawan katare a nan garin da magaram domin ci gaba da karatun mu na littafin umdatul ahkam na al-hafiz abdul ghani bin abdul wahid al-maqdisi Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi da yau muna yammacin ranar Alhamis daren Juma'a inda daidai da 14 ga watan Zulqa'ida hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 445 wanda daidai da 23 haka ne ko 23 ga watan Mai miladiya ta 2024 idan ba manta ba a darasin da ya gabata mun kare hadisi da malam ya kawo mana daga Rafi dan Hadij hadisin wannan ne zamu tashi ko kala yake cewa kunna aksara al ansar haqlan wa kunna nukri al arda ala anna lana hadhihi wa lahum hadhihi fa rubbama akhrajat hadhihi wa lam tukhrij hadhihi فنهانا عن ذلك فأما الورد فلم ينهانا وتوانا حديثي دغ رافع دان خديج يرضى الله تتبتا اغري شي yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance wato wanda suka fi sauran mutanen Madina wato garake na abin da ya shahi wato gonakai da garake sannan sai yace wa kunna nukril ardh ala anna lana hadhihi wa lahum hadhihi sai muka kasance muna bada wato abin da ya shahi haya ta gonai ko wani bangare na gona a ce wannan nasu ne wannan nasu wannan ne amma ya ne za su bada su ce wani zo ka noma mana gona ko ka nuna mana wannan garga amma abin da ya fito daga wannan bangare zuwa wannan bangare namu ne kai kuma daga wannan bangare zuwa wannan bangare naka ne to da suna yin haka nan yace fa rubbama akhrajat hadhihi wa lam tukhrij hadhihi so da yawa za a samu bangare guda yayi amfanin gona wani bangare kuma bai yi ba amfanin gona sai yace fa nahana an zalika wato annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hane su game da wannan yace fa ammal warik amma game da abin da ya shahi zinare da dukiya ka zamanto ka bada kuɗi ka dauki hayar wannan gonai yace fa lam yanhina wato ba a hana su ba wato game da wannan inda mun karanta wannan hadisi sai ya zo a wani lafazi wato na Muslim daga Hanzala bin Qais yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa sa'altu Rafi' bin al-Khadij ya tambayi Rafi dan Khadij an kira'il ard bil dhahabi wal warq fa qala la ba'sa bihi wato ya tambaye shi game da hayar gona game da zinare da azurfa wato amshi hayar gona a bada kudi a bada dukiya fa qala la ba'sa bizalika ko la ba'sa bihi ai wannan babu laihi in haya ce zan baka gona ta ka zo ka noma wannan babu laihi yace inna ma kana an-nasu yu'ajiruna ala ahli rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama bima ala al-maziyanati wa aqbalil jadawil wa ashiya'in min az-zar'i fayahlika hadhihi wa yaslama hadha wa lam yakun lin-nasi kira'un illa hadha wa lidhalika zajara anhu fa amma shay'un ma'lumun madmunun fala ba'sa bihi malai yace Rafi dan Khadija yake cewa amma kadai ya kasance abinda mutane suka kasance suna bada haye shi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama shine bima alal maziyanat almaziyanat malamai suka ce shine manya manyan wato koramu wanda suke kullun ruwan su bai kahewa wato garake wanda suke kusa da wannan wato manya manyan koramu yace wa qabalal jadawil da kuma wanda suke gaba gaba na abin da ya shahi ko kace kankana wanda suke na wato koranmu korama karama da korama babba saka gani a abin da ya shahi garake wata garkai korama ta babba ce ko da ruwa damuna ta huce rani ya fara zawwa wato ruwan ta bai janyewa duka amma wanda take kusan karamar korama zai zamanto wato ruwan ta ya janye yace wa ashiya min az-zar'i da wasu abubuwa na abin da ya shahi wato shibka sai yace fa yahlika hadha wa yaslama hadha sai zamanto wannan wanda suke gabar wato kananan koranmu sai su zamanto sun sarwanta amma wanda suke gaba da gaba wajen manya-manyan koranmu sai su zamanto wato sun yi anwanin gona yace walam yakul linnasi kira'un illa hadha wato mutane a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba su kasance ba suna ba da wahaya ta gona wato illa wannan yanda suke yi sai yake cewa walizalika zajara an shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar akan wannan yayi hali akan wannan ai mun ga a hadisin da ya gabata ya kasance sun kasance shi Rafi dan Khadija yake cewa sun yi mutanen Madina sun yi jama'a gabaki daya gona kai amma ne mine sai har suka kai suna ba da haya gona wace irin haya ka zo ka yi aiki aiki zaka zo kai amma bangare kaza namu ne bangare kaza naka ne in ya fito abin da yake bangare kaza da mun riga mun aje namu ne abin da yake bangare kaza kuma naka ne to annabi sallallahu alaihi wasallama wato sai ya hane su game da wannan yace amma fa amma shay'un ma'lumun madmunun amma abu wanda yake sananne abu wanda aka lamince akan sa aka lamince masa yace fala ba asabihi to wannan babu da babu wani laihi akan wannan kenan ana iya yi kenan shine misali ka zo ka dauki wani zan baka hayar gona ta hayar nan da na baka ka je ka noma kuni kudi zaka bani kaza na baka haya to wannan ya halatta amma ka zo ka ce wani zai ka noma garka ta ko ka noma gona ta amma bangare kaza nawa ne in ya huto bangare kaza kuma naka ne to ka san me gona duk wanda kowaye zai bada wannan bangare wanda yahi ya san a gonar shi inda yahi amfani ta zai wannan bangare shi zai zaba ta zai wannan bangare shi ne nashi to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama wato yayi hani wato akan wannan yace amma idan ya zamanto da dinare ne da zahabu wal warq ne da dinare ne da azurfa to wannan babu wato komi akan wannan kana iya wato ka bada wato ka amshe hayar gona kenan yau zamu tashi hadisi na gaba malam yake cewa al hadisul hadiya wa 90 ba'da al 200 an jabir bin abdullah radiyallahu anhuma qala qada rasulullah sallallahu alayhi wa sallama bil umra liman wuhibat lahu wa fi lafzin man a'mara umra lahu wa li akmihi fa innaha lilladhi utiyaha la tarji'u lilladhi a'taha لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث وقال جابر إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولأكبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها وفي لفظ لمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولأكله wato wannan hadisi riwaya daga Jabir yarda Allah ta tabbata a gare shi annabi sallallahu alaihi yarda Allah ta tabbata a gare su yake cewa qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bil umra liman wuhibat lahu wato annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hukunci game da abin da ya shahi al umra miya al-umra shine darawa darawa an san darawa da Hausa darawa ko darasuwa darawa liman wuhibat lahu ga wanda aka yi mishi wannan kyauta menene darawa shine wani in baka abu in ce je ka misali ga wata garkata in ce wani je wannan garkai ka zauna a ciki ko ka kula da shi ko ga gida wani je zauna a wannan gida an gane to idan kama wannan kama mutum irin wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hukunci bil umra da wanda aka ma irin wannan wani ga wani daki nan je zamna liman wuhibat lahu annabi ya hukunta yace to wannan abin ya zama nashi an fahimta a wannan lafazi yace man a'mara umra yace dukkan mutumin da yayi yi wata darawa ya bada wata wa kyauta ta irin wannan da ake badawa yace lahu wa li aqbihi ya ba ma mutun wa li aqbihi da wanda suke bayan shi wato zurriyar shi ko diyan shi fa inna halil ladhi a'tiyaha to daga lokacin da ya gayi wannan wannan kyautar da ya ta tashi mallakin daga kai ta koma wajen wani yace la tarji'u lil ladhi a'taha batta dawowa ga wanda ya bada ta li'annahu a'ata ata'an li'annahu a'ata ata'an waqa'at fihi al mawaris saboda ya bada wani kyauta ya bada wani abu wanda da ya gado ya shiga ciki wani nazo nace wani je ga wannan gida na waje zamna a cikin shi wali aqibihi kai da zurriyaka wani je zamna kai da iyalinka wannan gida to daga lokacin da kaga yi wannan to wannan gida ya zama nashi in ya mutu ma wannan gida ya shiga karkashin ina zurriyar shi ba zai zama to ba ka dawo ka ce ya mutu ka dawo ka amsa wanda wannan a jahiliya wato sun kasance suna yin irin wannan a jahiliya su zo su ba ma mutun gida misali wani je zamna a wannan gida su ce amartuka iyaha ko kuma a'taituka ha umuraka au umri na baka wannan amma tsawon rayuwa ta ko rayuwarka tsawon rayuwarka kenan daga ya mutu mine zai dawo ina zai dawo wajen shi to annabi sallallahu alaihi wasallam da yusko suna wannan annabi sai ya tabbatar da wannan amma sai ya hudda abin jahiliya shine lokacin sai ake taraqqubi saboda ita wannan al'umra ana ce mata ar-ruquba menene ar-ruquba saboda ana muraqabaka kawai jira ake ka mutu amma shi wancan da yace ya mutu ya zama nawa ko kuma ka mutu magada su yesu dauke su kwace dukiyar su daga wajen wato ka to shi yasa nan sai yace Jabir yake cewa innamal umra kusan da cewa kadai wato wannan darawa allati ajazaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada annabi sallallahu alaihi wasallam ya halasta ta shine an yaqula mutun yace hiya laka wa li aqibika je zamna ga wannan gona ko na baka wannan gona kai da bayanka kai da zurriyarka idan yace ma haka to shikenan fa daga nan wannan abu ya zama naka bai da ta cewa akan shi yace fa amma amma idan yazo yace idza qala idan yace ma hiya laka ma ishta kan na baka wannan matukar ka rayu matukar kana rayi fa innaha tarji'u ila sahibiha kenan daga ya mutu yaya ne ta dawo wajen mai ita wani je zamna a cikin wannan daki matukar rayuwarka kana rayi to rada baka rayuwa ta dawo wannan ta dawo wajen shi to amma idan yazo yace ma wani je zamna a wannan kai da iyalinka yaya ne to shikenan wannan daga yau bai da ta cewa a cikin wannan sha'ani ba ya dawo ba ya ce ni ma na bashi gidan ko kuma na abu makamancin haka to sai wata ruwaya lafazi na muslim yazo annabi sallallahu alaihi wasallam yace amsiku alaikum amwalakum wato ku rike abin da ya shahi dukiyoyinku wala tufsiduha kada ku zamanto kun tozarta ta kun lalata ta yace fa innahu man a'mara umra kusan da cewa dukkan mutumin da yayi wata darawa ya bada wata darawa yace wani je ka zamna a waje kaza ko na baka kaza to fa hiya lil ladzi a'maraha hayyan wa mayyita wa li aqbihi to idan yace wannan to ta zamanto ga wanda aka ba ma hayyan wa mayyitan yana raye ko kuma yana mace wa li aqbihi da zurriyashi to wannan wani nau'i ne a gulguje malamai suke cewa wannan umara wato nau'i guda uku ne nau'i na farko shine al-umra al-mu'abbada wanda kai tsaye shi wanda ya baka ita ne har abadan abada da yazo yace wani je ka zamna a waje kaza da kai da iyallanka ko da wanda zai zo bayanka ko da zurriyarka ina kaga wannan mine kyauta ya baka wannan waje ku je ka je ka zamna to akwai al-umra mutlaka wanda take kuma ita yayi ta a sake yace wani je ka zamna a waje kaza rayuwarka to idan yace rayuwarka yayi itlaqin ta haka to ko ka mutu ba zai zamanto ba wannan ta koma wajen shi saboda yayi ta a sake kawai wani je zamna a wani je kaza to yayi bai sa ba sharadin komi to wannan ko ka mutu ta zama tashi ita ma an fahimta sai na uku shine wanda aka sa sharadi wani je zamna a waje kaza kai rayuwarka bayan mutuwarka kenan gida nawa ne ko kuma wani je zamna a waje kaza shekara 10 shekara kaza ko kuma har zuwa lokacin da ka gina gidanka an ga sharadin kenan wannan bazatta zaman to ba mallakaka tana mallaka wancan wanda ya wato ya baka to shine annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan hadisi yake ce mana man a'mara umra dukkan mutumin da ya zaman to ya bada wata wato kyauta lahu wa li'aqibihi ya ba ma wani ko kuma da wanda zai zo bayan shi fa innaha lillazi a'taha fa innaha lillazi utiyaha to wannan zata zaman to ga wanda aka bawa ita la tarji'u lillazi a'taha batta dawowa ga wanda ya bada ta li'annahu saboda a'fa a'ta'an ya bada wata kyauta ce waqatihil mawaris da ya ja wanda abin da ya shafi gado ya shiga wato cikin ta wanda abubuwa ne da yawa na wato shari'a wasu hukunce-hukunce zaka gani irin rishin yanda yau da gobe karatu yake nisa da al'umma ya zamanto ba a sanin su yanzu irin wannan al'umra zaka gani da yawa mutane suna afkawa ciki sai da karshe kuma a dawo ana rigingimu sali ka zo ka ba ma wani gida ka ce mishi wani je zamna da kai da iyallanka shi kuma yayi karatu ka dawo washe gari ka ce a gidan nan nake so ya ce a kai ho ka riga aika bani gida a da na baka aiban ce ba ha abada ko kuma kaza a mi kace da ka bani ta dai je ka zamna kai da iyallanka gaba ban sa ba sharadin ko to a shari'a mene a shari'a ba ka dawo ba ma kan wannan ko ya mutu sai iyallan shi zasu ci gadan wannan to amma yanzu sabanin haka nan zaka gani ana ta irin a sa mutun gida duk da wani zaka gani sa kan da yayi ya sani har cikin zuciya kai ma ka sani cewa mene saboda kai ba karatu ka sani cewa ta je ka dan zamna wani lokaci amma bai fadi ba wannan bai furta ba wannan to sai ya zamanto a yi ta gwagwarmaya wajen wato tashi idan ya yi san hukunce-hukunci sai ya ce ba ya fita ba Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ala kulli hal wannan hadisi wato yana nuna mana irin halaccin wannan kyauta wato da ake ce mata darawa da Hausa wadda shari'ar musulunci ta zo mana da ita haka kuma zan mu gani irin yanda hatta a jahiliya wanda zan mu gani musulmai ƴan uwan junansu ne mutumin da yake da dukiya ya dauki gwalgwadan abin da zai wadatar da shi kana ga zai iya taimaka ma wasunsu ci wani bai dai kaza ka bashi ya je yayi ƙara ƙarfi shi ma ya toshe wani abin shi wani bai da kaza tun a jahiliya suke aikata wannan wannan yana ƙara nuna irin abin da ya shafi karamci na larabawa hatta a jahiliya junansu ya junansu wato suna kaunar abin da ya shafi junansu sai malam yace al hadithu sadi wa 90 ba'da al 200 an abi huraira radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama qala la yamna anna jarun jarahu an yaghriza khashabatan fi jidari thumma yaqulu abu huraira ma li arakum anha mu'ridin wallahi la armiyanna biha bayna aktafikum wato wannan hadisi riwaya daga abi huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la yamna anna jarun jarahu an yaghriza khashabatan fi jidarihi wato kada wato makwabci ya hana makwabci na ya sanya wato azarar shi ko kuma kurin shi ya dora shi a saman wato abin da ya shafi katangar shi wannan hadisi Abi Huraira ya rawaito mana shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada makwabci la huna annahiya hani ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada makwabci ya hana makwabcin shi da ya soka azarar shi ko kuma karin rihin shi ko kuma ya dora kuri in shi saman katangar shi wato ta gida Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada a samu makwabci ya hana makwabci wanda wannan yana nuna ma makwautaka abu ne wanda a shari'ar musulunci Annabi sallallahu alaihi wasallama yana gaiwa cewa game da abin da ya shafi makwabci yace bai gushe ba Jibril alaihi salatu wassalam yana ma Annabi sallallahu alaihi wasallama wasiti da makwabci yace har sai da naji tsoron cewa fa makwabci wa idan ya mutu za a ce fa makwabci shi zai iya cin gadan to makwabci yana da wasu haƙoƙi wanda wajibi ne mutun ya zaman to ya kula da wannan haƙoƙi nashi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwaitar da mu akan mu yi wato makwabtaka da mutane da alkhairi, a kyautata musu. Shi yasa makwabci malamai suke cewa kala uku ne ko nau'i uku ne. Akwai makwabci wanda yake da haƙƙi na haƙƙi uku a naka, akwai makwabci mai haƙƙi biyu, akwai makwabci mai haƙƙi na mai haƙƙi ɗaya. Makwabci mai haƙƙi uku shine wane? Shine makwabci wanda yake musulmi, dan uwanka kuma ga makwabcinka. Mutumin da yake musulmi dan uwanka ne kuma makwabcinka, kaga anan haƙƙi nawa gare shi? Haƙƙi uku. Na farko haƙƙin musulmi, musulmi dan uwan musulmi ne, akwai haƙƙin musulunci. Na biyu akwai haƙƙin ƴan uwantaka, dan uwanka ne na jini. Na uku akwai haƙƙin makwabtaka. Kala na biyu shine makwabci wanda yake ba dan uwanka ba, ba dan uwanka ba amma musulmi. To nan yana da haƙƙi nawa? Haƙƙi biyu, haƙƙin makwabtaka da haƙƙin mi? Da haƙƙin musulunci. Sai makwabci na uku wanda yake da haƙƙi ɗaya shine wanda ba dan uwanka ba kuma ba musulmi ba. Nan shi haƙƙin mi gare shi? Haƙƙin makwabtaka. Wanda da malamai suna cewa game da makwabci, in sani ba hadisi ne suke rawaitawa, duk da ba zai zamanto ba ingantacce, bai zamanto ba ingantacce, cewa makwabci gida 40 shine makwabcinka. Wasu suka ce daga nan ya lissawa gida 40, daga nan ma gida 40, daga nan ma, daga nan ma. Wasu suka ce a gida 40 da ake nihi gabas 10, kusum 10, yamma 10, arewa 10. Idan ka gama nawa? 40. To ala kulli hal, makwabci mafi yawa a zamanin da zaka gani duka garin duka wuri guda ne. To amma yanzu yanda zaka iya kiyasta makwabci shine wanda yake jikinka na farko, sannan da wanda la'alla masallacinku ɗaya kuke sallah tare, ko wanda kuke zama duka wato unguwa wani abu guda yana haɗa ku a wannan. To wannan duka zasu zamanto alƙashin makwabcinka. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mana kada makwabci ya hana makwabci ya soka ko ya dora azarar shi ko kurin shi, amine, a saman katangan makwabci. Kai ne zaka yi rumba. To baka da wadatar da zaka iya samu kai me ake ce mishi, kai foto wanda zaka yi tokare rumbarka. To amma nan ga katangan makwabcinka, zaka iya dora ice guda nan da taka guda haka, kenan me zaka dora? Kawai zana kawai zaka rike kana da rike. To kada in ka dora makwabci ya hana ka, wannan shari'a musulunci bata ta yi hani game da wannan. Kada Annabi sai kada ka hana shi ya dora wannan, amma hanin wanne? Hanin ya zamanto kai babu wani abu da zai cutar da kai. Misali babu wani abu da zai cutar da kai. In ka huce wajen cewa misali in ya sanya wani abun shi zai iya cutar da kai, to wannan kuma he mu koma ka'ida ta musulunci, la darara wala dirara, babu cuta babu cutarwa. Amma misali hatta da yanzu a zamanin yanzu, misali makwabci ka yayi gini, sai yake so tala'in shi ya gangaro daga kudowar in ka ya ringa wuce ruwa, ya ne an bari, kaga haƙƙi na shari'a wannan ya halatta ka bar mishi. A in zai ma ɓanna, to wannan kai ne akwai cutarwa. To amma gidanka ka riga ka yi fabe, misali ko lungun naka kana da wadata, kana iya yin beton, yanda kawai in ya zo da mai gidan naka fabe ne ko beton ne gabaki ɗaya ruwan zai iya wuciya ya fita, to ai ka gani baka iya hana shi ba, sai ka ce to shikenan kaza. Ko kuma a'a, to in kai haka nan ka zo nan ka yi fabe saboda kai ya mun ɓanna, ka taimaka mishi. Wanda da malamai suke cewa a irin gidaje wanda lokacin da ake wuri guda, zaka gani ƙoramar ruwa ta gidan wane, he ta biyo gidan wane take bi ta wuce. Ban sani ba ko akwai wanda suka gani irin wannan. Har yanzu wannan ka gani a wajen su, har yanzu akwai irin wannan. Ƙoramar gidan wane in ta gangaro, he ta biyo gidan wane take bi ta shiga daga can ma ta bi can ta wuce. To amma yanayi ya juya, he ka gani wasu suna toshewa, ce a shi ba ruwan gidan kowa da zai zo mishi, kawai kowa ya huta. Wanda dalilin haka nan ka toshe mishi, misali tarihi, la'alla ruwan ya je ya mishi ɓanna in dare ne ya kasa kwana, da su yama irin unguwanni wanda ke da kwai wato wannan. To makwabci ya huce, wato ya zamanto kawai haka ne. Akwai haƙƙoƙi da yawa daga cikin su akwai irin wannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ka hana makwabcinka wato ya dora azarar shi ko kuma kai wannan din shi kuri din shi a saman katangarka ni misali ka tangarka ga tanan sai makwabcinka yazo zai yi gini sai yace to da Allah ka muni tayani rago ake cewa ko tayani rago kawai barin ƙara burgi hawa hudu injiniya hawa hudu ne an kai rigi hawa hudu kawai yayi ri maimakon kaga ya dauko tun daga foundation ya sake dauko wani wata katanga sabuwa kawai wannan katangar taka zai dora kawai yayi rihi ya dora an yi ta yana rago yayi rihi wato gidan shi kinan kaga ka taimaka mishi wannan duka irin kyawawan wato abubuwa wanda shari'ar musulunci wato take wato karantar da mu a gurguje wannan hadisi zan mu gani annabi sallallahu alaihi wasallama yana mana wato nuni akan wato mu ringa kula da haƙƙi na abin da ya shafi makwabci ko da kwa wani abun ma idan ya zama tola Allah ya iya cutar da mu in mu cutar ba ta kai ba zuwa wani gaya ba laifi ya zama to mun kau da kai a wannan in ka iya magance wato wannan sannan kuma akwai wato taimakekeniya da wato yin kanjuna a irin wannan abubuwa yanzu kaga in ka taimaka mishi ya dora azarar shi yayi rihi kaga ka taimaka mishi ka ji mishi wato abin da ya shafi ka ji kanshi saboda la'alla bai iya samun damar dukiyar da zai iya ginin wato hayya kai inda zai dora katanga tashi ta kanshi amma da zaka zo ka ya dora akan taka wato ka taimaka mishi sosai to wannan hadisi duka wato yana karantar da mu malamai suka ce shin game da abin da ya shafi kyautatawa makwabci wajibi ne ko kuma mustahabi kyautatawa makwabci wajibi ne ko mustahabi ne wajibi ne makwabcinka ka kyautata mishi makwabcinka ka kyautata mishi kuma wajibi ne ka kare dukkan wani cutarwa da zai ma kuma kai wanda zaka cutar da makwabci ba ɗaya bane ka cutar da wani makwabcinka idan kana cutar da shi mu duba mu gani annabi sallallahu alaihi wasallam tayi cikin wani hadisi la yadkhulul janna man la ya'mal jaruhu bawa'iqahu baya shiga aljanna wanda makwabcin shi bai amuntu ba wato da shi saboda fitinar shi kullun kai tunanin wannan makwabcin naka kana tsoro ka huta ka bar gida yayi fitine ka a gida ko ya cutar da kai ko ya maka wani abu to irin wannan makwabci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai shiga aljanna to shi yasa makwabcinka dole kai mura'at ka ringa kyautata mishi wato yanda yake wato wajibi ne akan ka wannan hadisi shine yazo ya karantar da mu kan abin da ya shafi haƙƙin makwabtaka summa yaqulu abu huraira sannan abi huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa mali araakum anha mu'ridin da ya wadi wannan jama'a ya suka juyo kamar sun kau da kai ga wannan magana tashi kamar abun sabon abu a kan wannan ya ce kada makwabci ya bar makwabci kada makwabci ya hana makwabci ya dora azarar shi ko kurin shi saman wato katangar shi sai ga jama'a kamar wato maganan nan bata musu ba yace wallahi to kusan da cewa ina rantsuwa da Allah la armiyan nabiha baina aktafikum wallahi tabbas sai na yada wannan sai na jefa wannan maganganun wato saman kafadunnu ko tsakankanin kafadunnu wato sai na yada wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko da kusan ta shi yasa anan malamai suka ce sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama matkar ka san wannan abun sunna ne to la takhafu billahi law matalai zargin me zargi kai ya hana ka bayyana wannan sunna dukkan yanda ake ciki in dai wannan abu sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama ce kawai sami'na wa ata'na ka huto ka bayyana ma mutane haka ne ko da ko kana tunanin mutanen ba za su ji dadin ba ka bayyana wannan abu abu an ce sunna ne to wajibi ne ka bayyana kai bari in baka bayyana ba za ta dawo la Allah kai wata rana zai zama to abin ya cutar da kai misali kai ne kana zaune da wasu wanda su ba su sani ba kuma kai ne suka yi tunanin cewa wani yana da karatu yana da sani akan wannan abu sai zaman to wannan abu sunna ce kai kana tsoro kana boye-boye ka bayyana musu wannan abu na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to lokacin da suka fahimci cewa wannan abun sunna ce da annabi sallallahu alaihi wasallama to lokacin kuma za su ringa zarginka za su ringa duba cewa wani ya san wannan abu sunna ne kuma ya kyale mu kaza ko da ku ka san in ka wadi bayi ba zasu abin da yake kanka shine ka bayyana cewa wannan abu sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama ka aikata su ma su gani wanda kuma mun sani irin ladan da dukkan mutumin da yayi rayar da wata sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama bayan mutane sun mantar da ita النبي صلى الله عليه وسلم يتي من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دكم متمن دع مسلم تيراية دوات سنة وده متعن سمن تدعيدا سنة كيكاوة wanda dama akwai ta karayar da ita idan muka ce sunna kada ka kirkiro abu ka ce sunna ne karayar da sunna kyakkyawa a'a abin dama akwai shi a musulunci wasu ba su san shi bane ko kuma sun jahilce shi ko kuma a'a sun sani sun manta kai aka same ka yau karayen musu da wannan abu to zaka samu ladan dukkan mutumin da ya aikata bi sababin wannan rayarwa wato da kai to shine nan Abi Huraira ya ta Allah tabbata a gare shi yake ce musu fa والله لا ارمينا بها بين اكتافكم والله تبس سينا جيفر da wannan magana wato tsakankanin abin da ya shahi wato kahudinninku sai mallan yake cewa alhadisu salis wa 90 ba'da al-200 an Aisha radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallama qala man zalama qila shibrin min al-ardi tuwika min sab'i aradina ta hadisi daga Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta yake cewa lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man zalama dukkan mutumin da ya zalimci qida shibrin gwalgwadan dani guda min al-ardi na abin da ya shafi kasa yace duwika hu min sab'il aradi wato za'a mishi maratayi da wannan abin za'a rataya mishi a gobaran tashin al-qiyama tun daga wannan ƙasa har ƙasa ta bakwai a wannan lafazi ya zo na Abi Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ya'khudh ahadan shibran min al-ard bi ghairi haqqihi dayan ku ba zai karbi ba wani gwalgwadan dani guda na ƙasa bi ghairi haqqihi ba tare da haƙin shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace illa tawwaqahu Allah ila sab'il aradin yawm al-qiyama bace Allah subhanahu wataala sai ya ratayo mushi wannan ƙasar da yace didi danin gudan nan tun daga ƙasar wannan har ƙasar ta bakwai a ranar tashin alƙiyama a wannan lafazi yake cewa ja'a yahmiluhu yawm al-qiyamati ila sab'il aradin zai wayi gari a ranar tashin alƙiyama yazo da wannan gwargwadan wato abin da ya dauka har zuwa wato ƙasa ta bakwai a farfajiya alƙiyama a wannan lafazi yazo annabi sallallahu alaihi wasallam yace kallafahu an yahmila turabaha ila al-mahshar wato za'a kallafa mishi za a dora mishi wannan kasar da kaci wadda ba tare da haƙƙi ba ka tono ta na gurgo za a saka ka tono ta tun daga kasar nan har kasa ta bakwai zaka tono ba diga ba za a baka in kai meter ne ba diga ba za a baka kawa hannunka zaka sa ka tono har kasa ta bakwai kuma a dora maka kai ka kai shi taran alkiyama amma mutane hisabi a gaban ka kai tara tayo wannan lafuzza sun zo da yawa game da wannan hadisi wannan hadisi me yake nuna mana dukkan mutumin da ya zalimci wato daidai da shibiri guda shine dani guda na ƙasa misali iyakar garkan wani da gonan wani kai ka zo be nan yake ka ƙara wato iyakar ka tura shi kenan ka matse shi an fahimta ko kuma a wani kare ne naka da nashi kuke kusa da kusa sai zaman to lokacin da ka tashi foundation alamu sun hutu wannan alama da ake sa ta gusa sai ka ƙara wani dani guda ko meter guda ko kaza to wannan abin da ka ƙara to a ranar tashin alƙiyama za a kallafa maka sai ka tono shi gabaki daya kuma a zo amma marata yi amma dan wuya an ga sarkawa da ake za a maka ita ka ratiyo shi kuma kaka ce baka iya ba dole eh kai dole sai ka iya ka zo da shi a ranar tashin alƙiyama annabi sallallahu alaihi wasallam nan yana tsoratar da mu game da mine game da cin zalimcin mutum ka ci haƙƙin shi da siyama abin da ya shafi haƙƙi na ƙasa haƙƙi na mutum gwalgwadan abin da ka cin mishi to ko in baka biya shi ba anan a ranar lahira sai ka biya shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗi mana cikin hadisi dukkan mutumin da ya zalimci wani ko kuma ke da tsakankaninsa akwai wani zalimci tare da wani annabi yace to tun anan duniya ya nema su daidaita kafin ranar da zata zo babu dinare babu dirhami babu dukiya babu sefa babu naira a lokacin sai lada sai zunubi me za a yi sai a dauko ladanka a bashi in ladan naka bai biya ba sai a dauko zunubin shi a baka shi yasa hadisin sauban annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana za a samu wasu mutane za su zo ranar tashin alqiyama
da lada amsali jibali tihama, wato ladiddakin su suna da lada tili, amma duka gabaki daya ka gani gabaki daya sun wayi gari babu shi. Ka zo da lada a ranar tashin alkiyama, amma ka zagi wani, ka ci zaluncin wani, kayi kaza, sai a dauki wannan a ba ma wannan, a dauki wannan a ba ma wannan. Ka tashi tutar babu, shine al-muflis. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa bai'a tadruna mal muflis, sai kun san wane ne matsiyaci. Suka ce ai matsiyaci cikin mu ya rasulullahi shine wanda bai da dinari bai da dirhami. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ba shi bane muflis. Muflis shine wanda zai zo ranar tashin alkiyama da aikin alkhairi da lada, amma dai ya zalimci wane, ya zagi wane, ya ci mutuncin wane, ya ma wane kazafi, ya ma wane kaza, ya ma wane kaza, karshe a dauki ladan wane a bashi, a ba ma wancan, a dauki ladan shi a ba ma wancan, a dauki ladan shi a ba ma wancan, illa da ya kare a ringa dauko zunuban mutane ana dora. To ka gani wannan yana da karkashin wannan, shi ma man zalama, dukkan mutumin da ya zalimci qida shibrin walwadan dani guda min al-ardi, na kasa, a gobe ranar tashin alkiyama, tun wiqahu min sab'il aradin, Allah subhanahu wa ta'ala zai dora mishi shi a rataya mishi shi a wuya tun daga wannan kasa har kasa ta bakwai. To ina ga wanda suke cin karan mutum, gani mutum ya zo kawai an duburburce an cika an cinye karanka, gashi nan naka ne, ka samu wuri ka siye da kelkana nema abin da zaka samu ka kewaye ko ka gina, wani ya kewayo ya kewayo kawai ya zo ya sai da ma wani ya je mishi takardun ƙarya, kaga naka ne wa. To ka gani wannan kai wanda ka ci kare kare guda mai sisan meter, to ina ga wanda ya ci gona ga baki daya. To ka gani ka wannan zalunci ne, gobe ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wataala zai kallafa ma he ka tono wannan duka kasai, sai ka tono ta kuma a darma ma ita a rataya maka, kuma dole sai an rataya ma wannan. Allah subhanahu wataala ya kare mu. Guje wannan hadisi yana mana nuni akan abin da ya shafi haramcin zalunci kadan in shi ko da yawan shi. Zalunci haramun ne, ka zalunci wani, dan ka zalunci mutum yayi Allah ya isa, to Allah sai ya isan mishi. Allah ya ce la ansurannahu walau ba'da hinin, sai na taimaki wani koda bayan wani lokaci ne, Ubangiji subhanahu wataala sai ya taimake shi. To ala kulli hal, wannan yana nuna mana irin haramcin zalunci da kuma irin wato abin da ya shafi uquba ta wanda ya zalunci, wato gwalgwadon dani guda na kasa. Duk zaluncin da zaka yi haramun ne, amma wanda kai kuma ka zalunci wani na kasa, sawa'un metr guda ka cinye mishi na kasa, ko kuma dani guda, ko zira'i guda, ko kuma rabin kare ka cinye mishi, ko kuma kare ka cinye mishi, ko kuma gona ka cinye mishi, to a ranar tashin alkiyama kada ka ci banza a nan, ka ci bulis dan ku kuke da mulki, ku kuke da kaza. A ranar tashin alkiyama, lokacin da Allah shine yake da mulki, limanil mulkul yawm lillahi alwahidul qahhar, Allah zai kallafa sai ka ratayo wannan ka dauko shi, kuma a zo farfajiya alkiyama, kuma a saka wuta ma wannan wanda ka zalunce shi, kuma a lokacin ladanka ne ko zunubinka. Wannan yana nuna mana irin ka kai zaluncin kasa babban kabira ne daga cikin kaba'irul zunub, babban kabira ne daga cikin kaba'irul zunub. Sannan kuma a cikin hadisin zan magani aljaza'u min jinsil amal, ka ci kasa a ranar lahira ma kuma da kasar za a fara saka wuta ma, wato ablahin da kai za a saka ka tono ta, sai ka ja ta ka kai ta wato farfajiya, abin da ya shafi alkiyama. Da Allah ganin lokaci yayi matsaya a nan, da fatan abinda muka faɗi daidai, Allah subhanahu wataala ya bamu ladan gaba daya, kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.